abin da faru Malam Ibrahim shine a daren jiya misalin karfe 8 da wucin mintuna da gari ne dai a wasu mahara suka yi gurin shigowa cikin birnin Maiduguri inda suka tsaya a wasu kauyuka wani kauye da ake cewa Bani Shuwari da kuma wani kauye da ake cewa Nande da shiga cikin garin Maiduguri a to suka tsaya wannan kauyuka suka dinga bude wuta kan lewa da wabi a wannan kauye inda aka samu asarar rayuka da dama da kuma wasu da suka samu munanan raunuka wanda zakan suna aji.
To Mallam Haruna, bisa bayanan farar hula da kuma na hukuma, mutane nawa suka mutu?
Ta bakin takakin jami'in hudar jama'a wato mataimakin darakta na hudar jama'a na rundunar sojin Najeriya kana umma cikin yamma mutane guda 15 sun mutu ciki har da soja guda. Sannan kuma 83 sun samu raunuka wanda hanzu aka ana musu magunguna a asibitoci daban-daban. A maka da shi a kone ta samu na raunuka da dama, to wannan jididdiga ya canza daga bisani lokacin da muka ziyarci asibitin kwararru na nan cikin garin Maiduguri. Lokacin da shi gwamnan ya je ganewa idanunsa, irin da mutane da ke fama da wannan jinya kira na harkashen bindiga. To ya an samu jididdigan mutane guda 19 sun mutu a sake kuma muna kan a cikin asibitin. Da ya sake mutuwa ta samu karin guda wato mutane 20 a birnin mu asibiti yanzu na mutane 20 an tabbatar mana cewa sun mutu yayin da 74 kuma aka kawo su wannan asibiti don yi musu magani wannan dukkan musu raunuka mun bindiga ne.
To so ake kyautata tazatan sun kai wannan harin?
Harin su dai gaskiya ba wanda ya fito kuma yin kawo wannan hari, amma gaskiya wannan hari bai rasa tsara da irin hare-haren da ayan gungiyar Boko Haram ke kaiwa don abin da ake cewa da misalin da muka yi da mutanen da ke kwanci a kan gari sun nuna mana cewa waɗannan mahara sun zo ne cikin motoci da kuma motocin nasu kamar yawanci irin motocin da yan kungiyar Boko Haram ke zo da shi ne shine da kuma babura.
To yaya batun matakan tsaro a birnin na Maiduguri?
Na'am, to a gaskiya kamar da su bayan da su sojojin suka fita sun bayanin cewa a komi na zuna koma komi ya koma dai. Kuma
to yaya kai da idanka kaga canji a yanayin tsaro kamar yadda ka saba gani?
To idan aka ce canji za ka bar da su mun samu mun sa wannan gari ba yanzu haka mun je ziyarci asibitin da irin waɗannan mutanen suke kwance mun ga su mun yi rashi sun nuna mana cewa takai kawai suke yi babu wani rashi da suka samu. Kuma sojan sun ba da bayanin cewa sun kashe waɗannan 'yan ta'adda su 6 wadda kuma ba mu dai da abin da muka so suna ci gaba.